أنا وسلم وأن الجامعة تفكر من أفضل كنا يا
بسم
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
Thank you. 20 ga watan August kenan za fa. بإذن الله. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Yau Allah ya kawo mu rana ta ƙarshe 27 ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ke daidai da 5 ga watan August shekara 2013, wato rana ta ƙarshe na tafsirin littafin Allah mai tsarki a wannan masallaci mai albarka. Da fatan Allah zai karbi wannan ayyukan namu, kuma inda muka yi gaskiya daga Allah yake, amma inda muka yi kuskure wannan daga shaitan ne. Wani sakitirun ba muna neman gafaran Allah akan kurakuren da muka yi. My dear brothers and sisters, today is inshallah going to be the last day of the tafsir for this Ramadan. So we are not going to discuss much about the tafsir because we have a closing remark which I will read through inshallah soon. So jama'a, mun kai ga ayoyin da suke nuna ma Allah na nuna muna rahama shi gare mu, bai son mun kayawan tambayoyi, kada tambayar ta kai ga kuma ya kallafa muna ya dora muna wani aiki na ibada da ba za mu iya ba. Ubangiji muke tausayi mu da game da wannan, saboda haka ba son shi bawa yan kashi shige cikin magana da tambayoyi game da addini abinda bai da lalura. In kaga addini ya shiru ga abu, to Allah ya yafi wannan abun ne, saboda haka ba a son wannan shishige. Me yasa sai Allah ya nuna muna mutanen da suka gabace ku, Yahudu da Nasara, sun irin wannan shishige, aka bayyana musu kuma abun ya zama musu matsala, saboda haka kuma kada ku yi. To Allah yake kuma ma ja'ala, yani ma sha Allah min bashiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil. Allah bai saka ba, wato bai sa a shari'a ba, min bashiratin, bahira wato dabba raƙumma a zazai bayani kama kana ahlul jahiliya kaman yadda mutanen jahiliya suke yaf'alun yanzu suke aikatawa rawal bukhari wa an sa'id bin musayyib bukhari ya rawaito daga sa'id bin musayyib wato shine babban malaman tabi'in qala al buhaira al buhaira nake nufi da ita allati yumna'u dhurruha wadda ake hana nononta na shayarwa wato a haramta a hana ga wake wa don me littawafi domin gumaka dabba ce na kuma a ce ba za a sha nononta ba nononta na gumaka ne saboda haka kai mutum ba za ka sha ba bahira fala yahlibuha ahaduhu saboda haka ba wani minan nas wani mutum daga mutane wanda zai tatse wannan nono والصائبه اتكما الصائبه كانوا يسيبون حالها لاهلهم صائبه وتو متروكه ود aka sake ta la kuma ce za a sake ta ba wanda zai taba ta domin an barta ne domin wato guma kansu alihohin su kana isma da alaiha shehu saboda ka ba tsora mata wani kaya ba a fata kai aiki wal wasila annaqatul zikr itakum wasila wato buduras la kuma wato tadhuru fi awwal intaj al-ibli bil unsa ba'da unsa wadda yake wato farkon haihuwa bayan mata wato bayan raquma tana haifan mata mata in an haife ta wato ita ce wato budura kuma wa kan yusaybuna li tawaqitihim sun kasance suna barinta domin guma kansu in wasalat ihdahuma bil ukhra falaysa bainahuma dhakar wadda yake an samu raquma bayan raquma duka mata babu tsakanin su namiji ita ce wato wadda yake alwasila wal ham to me ham shine fahlul ibil namijin raqumi wanda yake yadribu dira al ma'dud wanda yake na barbara wato barbara na shekaru wayan su kidaddun shekaru za ki wannan namiji yana barbara a bar shi shekara 5 ko shekara 6 yadda dai al'ada su take fa idza qada jirabahu to in ya barbaran nan au da'u li tawahin sun ce to ya zama kuma na gumaka wa'tu wa'tu min al hamni fala yuhmalu alayhi shay'un saboda haka sai a yafe mishi ba tsora mai kaya ba sa shi aiki kuma ba a sai a inga kiran shi alhani shine raqumi hani to wayannan raquman nan da wayannan mushrikai suka ce an basu ne dan gumaka Allah yace ba Allah ya kawo wannan hukuncin ba ba Allah ne shar'anta musu wannan hukuncin ba walakin allazina kafaru wa amma abun tani ne wayannan da suka kafirta yaftaruna ala allahi alkazib wanda suka kafirta ne suka kirkiro ƙarya akan Allah fi zalika wayasawunahu ilayhi wayansabunahu ilayhi sukan jingina zuwa ga Allah wa aktharuhum la yaqilun amma ma fi yawansu wannan zalika isra ba su san cewa wannan abun kirkira ƙarya ake aka jingina ga Allah ba da annahum qalladu fihi aba'uhum domin su suna koyi ne da uwayensu mafi yawan mabiya ba su san ƙarya aka yi aka jingina wayannan abun ba cewa Allah ne ya saukar da haramcin su mabiyan ba su sani ba amma su shugabannin malaman gumakan su ne to me yasa suke yin haka to kun san shi yasa kullun nan mallan ke cewa malamai ku samu aiki kuna yi domin ka samu hanyar samun ci da sha ka huta in ayoyin Allah suka zo ka karanta su yanda fahimtanka ya ka iyakan fahimtarka ba tare da ka ɓoye wani abu ba amma sai ka ƙoshi me yasa kun ganin mushrikai ma malaman mushrikan ga gumaka nan sai a ce wannan raquma ba a cinta na gumaka ne wannan raqumi ba a cin shi na gumaka ne kuma sukan zaɓi raqumi mai kyau an ce ya bikira wata budurar raquma waccan kuma ga ta da nono wai ba a sha dun na gumaka ne amma kuma da gaske din wayansu suna sha su malaman kaga su nima kansu social security da sunan Allah suna ci ya akuluna biddi sun haramta ma mutane a abu domin ya zama shi ne abinda suke ci to abinda yake faruwa kenan wannan isharace da wa'azi ga malamai kada su ci da sunan Allah, kowa ya samu sana'ar shi, kowa ya samu aikin shi. Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka haɗa shi khalifa, da tashi aka yi sai ya tashi zai je gonar shi, zai je aikin shi. Sai Umar ya ce, ina za ka? Ya ce, ya kai ni khalifa? Ya ce, a'a, zan je in nemi halalina. Ya ce, a'a. Sai kuma an tsare ka aikin mutane saboda ka yanka maka daga baitul mal. Wato Abubakar radiyallahu anhu an sa shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tunane wai zai diba daga baitul mal ba. Da kayan shi zai je fara neman halalin shi. Wayannan manyan waliyan Allah neman halalin su suke. Saboda ka dukkan mu mun ka neman halali, ba abun kunya bane. Ita ce sunnar. Sahabban manzon Allah dukkan su Allah ya wadata su. Hatta su Abu Hurairah da suka zo hijira don yunwa su ɗaura dutse daga baya duk da Allah ya buɗe suka yi arziki. Saboda haka wannan talauci ba hanya ba ce wai ta a ce wai tsoron Allah ba, shi ne tsoron Allah. Me Allah zai da talaucin ka? Allah ya shirya da mu.
Dokta Awal Albani da ke Zaria ya zo na daga cikin ya ba mu lakta a kan mahimmancin fitar da kai na neman sana'a.
Haka.
Sai ya ce ba ni labarin da ce ina kusa da an gangara a kan akwai ruwan zama da gari shi ga Abubakar Mahmud ba.
Haka.
Sai ce kuma wanda zuwa na shi za ka je kanka ka rufe wani da ake yin sana'a a
Abuja. Sana'a ko dai kiwon kaji. To Allah ya muna albarka cikin yawan ayyuka. To saboda haka kowa ya kokare ya samu sana'a. Malamai shine zai kare kanku daga irin wannan sharri. Amma a labe da addini ana tsotan bayin Allah, wannan Allah bai yarda da shi. Allah shirya da mu. To da yake akwai abubuwa gaban mu da yawa muna gani, sai mu tsaya akan wannan aya ta isa haka. Amin amin. To bari a yi jawabi ga da turanci. To alhamdulillah, today we have come to the end of this year's tafsir with great hope and anticipation that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our humble devotion and grant us success in this world and the hereafter. Amin. This great mosque, Sultan Bello Mosque, which is named after the great Islamic leader and scholar Muhammad Bello, the son of Sheikh bin Fodio, was established purposely to propagate and teach Islam in its pristine form. It has today remained one of the relics that link their past endeavor with the present and future. It also represents the epitome of the Islamic propagation efforts of Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, which earned him the international recognition and fame in the service of Islam. This makes the mosque a stand-alone edifice that cannot be muffled, suppressed, diluted, or hijacked by any political or secular formations that had worked persistently to destroy our past. Alhamdulillah, this Ramadan has come to a near end without any significant incident of insecurity problem here. We, however, lament the latest attack on peaceful citizens in Kano. There is never any justification for such an evil act under whatever pretext. May Allah continue to protect us all from this evil and expose the perpetrators of this wicked act. The nation is fast approaching a general election in the year 2015. With the changing contour of political landscape, with this ever-changing contour of the political landscape, we urge all politicians to put hands together to ensure that the spirit of this democratic governance shall be the core of our mutual peaceful coexistence. Politicians should avoid personal, tribal or regional parochial interest over the interest of the whole nation. We should understand the parable of the ship travelers described by our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. A group of people traveling in a ship, some in the upper deck while some in the lower deck. Whenever those in the lower deck want water, they pass over those in the upper deck, thus disturbing them and wetting their place. When they complained, the lower deck people took an axe trying to make a hole in the ship so that he can get water. The Prophet alayhi salam, what did he say? If the upper deck people will allow those, allow them to do what they intend to do, all of them will perish. This is the situation, parable. Nigeria as a whole is a ship. Some are in the upper deck, some are in the lower deck. We have to be patient with each other. If we allow some people to use the axe to break the ship, all of us will sink. They will not even survive too. So may Allah make us understand this and keep us a united nation. Nigeria is a nation that is bleeding because of political upheavals, from simple lack of transparency in elections, petrol filtering, official corruption, national apathy towards hard work and excellence, religious and ethnic bigotry, disproportional representation in national institutions. Nigeria needs a government that will address these issues with all sincerity. We call on the federal government, the National Security Council, the Northern State Governors, to urgently withdraw the military forces from the streets and cities of Northern State. An Arab adage says, "Ma hakada ya su'adu tura bil ibil," meaning, "Oh Sa'ad, this is not the way camels are driven to water place." It does not require military and security experts to know that the military reaction to the insecurity problem the Northern States went through and is still going through since the inception of this dispensation is not commensurable in kind and size to the actual problem. The military occupation of the Northern States is clearly more a political message than a security challenge. It has to be seriously and urgently addressed. The interests of the nation and our peaceful coexistence should supersede any envisaged personal, tribal, original interest. The huge budget spent on this military adventure is spent in improving the police, in training them, their gadgets, their numbers, will surely have tackled the menace of the insecurity we have in this country. So it is a political message, it's not a military instruction. And we have understood the political message. The military needs to recheck itself. Recently, there was a document that was in circulation in the internet which portrayed lopsidedness in promotions or even victimization in the ranks and files. The satisfaction of any quota is not good for the military. Kaduna Military Hospital has remained neglected since the initiative by the former chief. Commandants of military institutions are grossly lopsided against the Muslims. We urge the state governments to exert their influence to see that each state and local government area is given their due quota in the intake of these institutions and other federal positions. Poverty alleviation programs are highly needed. Unemployment has become a national scourge. ASU strike needs to be urgently addressed. In as much as government should be responsible in its obligations, the academicians have seriously damaged the psyche of our young generation by their incessant and continued strikes over the decades, teaching them that man shall live by bread alone. This noble profession of teaching is bastardized by irresponsibility in Nigeria. This is not then it is not strange that the youth are given to drugs and prostitution. May Allah save our youth from moral decadence. Public sanitation, sewage, conduit, environmental cleanliness are all national emergencies. People are living in squalor, in the gutter. Government should take care of these essential things of life. We call on Muslims to live peacefully with their Christian counterparts. They are equal citizens of this nation. Islam has accorded the Christians a special position of closeness that we need to strengthen. This is what we learned in this year's tafsir. This, however, does not negate the fact that among the Christians are those that are apparently mischievous. who manipulate their association and sometimes government apparatus to injure Muslims. We have found out that they are usually driven by bigotry and prejudice to anything Islamic. The best advice for Christians in this country is that they should learn that Islam is a universal religion that does not impose itself on non-adherents, and that any attempt to thwart the right of Muslims to enjoy their constitutional right of practicing their religion is a breach of such treaty. Muslims are urged by the Quran, especially this chapter we read, to fulfill all obligations and covenants. As we aspire to fulfill our obligations, Christians are also advised to do so, so that we can all live in peace and harmony. We shall all continue to pray for peace and progress of this nation. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan jawabi da nayi na farko dai muna gode Allah, Allah ya kawo mu karshen wannan tafsiri da fata da roƙon Allah ya zama wannan aikin da muka yi mu tawada ba wani aiki bane a wurin Allah. Muna dai fata duk da karancin shi da gazawar shi, muna fatan Allah ya karbe shi kuma ya ba mu nasara duniya da lahira. Wannan masallaci da kuke gani, wannan babban masallacin nan wanda yake cikin gallan nan, wato suna ne wanda aka jingina zuwa babban shugaba da malami, wato Muhammadu Bello dan Shehu bin Fodio. To an gina shi purposely, wato an gina shi kawai, me yasa aka gina wannan masallacin? Domin ya koyar kuma ya isar da wato addinin musulunci a sifar shi tsarkakakken addini, wato ba tare da an kara mishi wani abu ba. Saboda haka yau dai ya zama dai wannan masallaci yana daga cikin abubuwan da wa'annan magabatanmu suka bar muna na alheri, wanda yake ya hada jiya da yau, ko muna fata insha Allah da gobe. Kuma wannan masallaci da kuke gani, wato shi ne yake nuna wato kimma karshen todon saniya ko rakumi karshen wannan aiki na yada musulunci da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yayi, wanda yake har mutanen duniya da sun yadda da cewa lalle bawan Allah nan yayi wa musulunci aiki, aka bashi kyauta ta Faisal na yi wa musulunci aiki. To wannan masallacin shine wato saman wannan aiki, wannan masallacin da kuke gani. Saboda haka wannan masallaci ya zama wani abu ne wanda yake a tsaye a kan shi da kanshi, kuma ba a iya rufe bakin shi, ba a iya danne shi, ba a iya wato ba a iya garwaya shi da wani abu, kuma haka nan dai ba za a iya fizge shi ba a kwace a gudu, wani su fizge su kwace ba su iya ba. Duk wani tsari na siyasa ne ko tsari na wa'anda su ba su yadda da addini ba, wa'anda suka yi kokarin sauran abinda muka gada sun lalata shi, ai abinda muka gada daga uwayenmu su Faddaula da su Malam, mun gaji koyar da addini, rike da rikon addini da kuma yada shi, mun gaji kuma mulki, mun gaji mulki. Amma wanda suka rike bangaren mulkin sai suka yaudare mu har aka zo aka kwace shi. To wanda aka kwace shi aka lalata mulkin, sai yanzu kuma ana so shi wannan abin da ya rage na kira zuwa ga Allah, shi ma ana so a haushe a kwace shi a lalata shi, amma Allah ba zai yarda ba. Allah ba zai yarda ba da nan ila an taqumu sa'a. To alhamdulillah wannan Ramadan ya zo kusan karshe ba tare da an samu wata babban matsala ta tsaro ba. amma abin da ya faru a Kano muna bakin ciki kwarai da gaske a farma mutane ba su ji ba su gani ba a halaka su a sulhuntar da dukiyarsu muna ganin babu wani abu da zai wato ba wannan aikin hujja wannan aikin ta'afa wannan aikin shedan ba abin da zai ba shi hujja saboda haka muna roƙon Allah ya ci gaba da kare mu mu dukkan mu gaba daya kuma Allah ya tauna asirin masu wannan barna a cikin kasa to wannan wato kasa tana kusa da zabe na canja shugabanci gaba daya a shekara 2015 to in kun lura yanda yanayin siyasa yake canjawa kamar mai tafiya ne a cikin sahara cikin minti biyar wayannan tudu-tudun yashin nan da kake gani in iska ta zo cikin minti biyar suka ga canja kuma shakali to haka siyasa take siyasa takan canja shakali yanda kake ganin ta yau ba haka za ta zama gobe ba yanda take gobe ba haka za ta zama jibi ba to yanda take canja wannan mu abin da muke kira dukkan yan siyasa kuma me zai faru su hada hannunsu gaba daya me za su hada su tabbata cewa a ci gaba da wannan yanayi ta farki na demokradiyyar da ake zaɓe a ba waɗanda suka ci zaɓe mulki ya zama shine wato tsakiyar koko sababin zaman lafiya a ƙasar nan wato duk wani siyasa ya ɗauki cewa ya tsare a ba mutane haƙƙinsu na zaɓe shine sababi na zaman lafiya a ƙasar nan saboda kin yan siyasa suka yi maguɗi suka yi cuta kada su zargi wani sai kansu domin su suka jawo bala'i domin an nuna in dai an bar mutane suna zaɓen shugabannin da suke so su ba a samu rashin jituwa domin duk yanda abu ta ɓaci in mutane suka zaɓi mutum sun san su suka zaɓe shi in yi musu magana suna ji Allah sa wayannan yan siyasa su je saboda haka wayannan yan siyasa muna so don Allah su bar wani abu fa'ida ko ta kai ko fa'ida ta kabila ko fa'ida ta yankinsu su sa ta akan kuma su kaddama ta akan fa'ida abinda yake zai shafi al'umma gaba daya ina magana ne domin akwai wayansu suna son su kawo cikas a Najeriya domin ko su yanke yankinsu ko ko wani ya tanke kabilar shi ko ya tanke yankin shi to wannan duk ba zai kawo zaman lafiya ba domin me mu duba wannan misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mutane ne suna cikin wato jirgin kasa wayansu suna sama bene wayansu suna kasa jirgin ruwa wayansu na benen sama wayansu na kasa shikenan na kasa kullun za su wuce su ɗebo ruwa sukan damu na saman su zubar su bata musu wuri shine suka ce a'a mun hana ku ku tsaya kan kasa to na kasan suka ce su a kawo gatari su fasa su yi mun ruwa su ma daga abun nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in sun bar su ba su kama hannunsu daga wannan fasa wannan dukansu za su nutse to haka Najeriya take duk wani bangaren Najeriya da ya kawo rikici dan dai yana son wata maslaha tashi to zai in ya nutse zai nutse da Najeriya ne gaba daya gashi yan kudu can suna faɗa wasu abin musu mai suna tsammani wai sun rabe ko sun kawo mana rikici ba za su tafi da man ba man zai kone su suma masu boko haram suma masu kawo fitina suna tsammani wai in sun gama da wancan suma za su tsira ba su tsira ba wannan bindiga za ta kashe su sama baka taba kashe mutum ba kuma ka rayu kai nan in zaibu ya tashi ya tsammani zai kashe Saddauna ya zauna ya yi mulki shi ma ba a daɗe ba sai gashi a cikin kabari dinka haka zai kashe Saddauna yana tsammani zai yi mulki ba a daɗe ba shi ma sai gashi a ne kabari to mursala to haka ne ba ka kashe mutum ka zauna lafiya shi yasa masu kisan nan ko suna yi da gaske ne da sunan addini boko haram na gaske ko ko waɗansu ne suka laɓe da sunan siyasa suke kisan nan kasai sun tsammani za su kare kashe-kashe kuma su rayu ba za su yi ba Allah shi da mu to muna roƙon Allah dai cewa ƙasar nan tana wato ta ji ciwo miki wanda ke zubar da jini ba wani abu ba ko don rikice-rikicen siyasa me yasa domin ba a nuna transparency ba a nuna gaskiya in ana zaɓe ayi zabe mutanen da suka yi zaben ba su yadda cewa an musu adalci maganin azaman azona lafiya shine ayi zabe na wato Allah yanda kowa zai gani ya yadda ya gamsu cewa an yi zabe misali a Zimbabwe an yi zabe su wayan shugabannin Najeriya nan mai suka je masu da an yi zabe na kirki me yasa Mugabe kullum sai ya ci zabe ina ji mutukan dai Mugabe na da rai zai ci zabe a Zimbabwe kun san me yasa wato filin noma na kasar tura wanda ke wurin su suka mamaye su da handame shi kuma sai kwace wayannan filayen sai mayar ma mutanen shi bakake wayannan filaye wurin noman turawa har yau zaki ne suke yi gashi kirista dan uwansu amma dan ya kwace kayan mutane ya ba masu shi suna zagin shi shin wannan mutumin za su yadda wani karen turawa ya dawo ya mayar da mutura kayan su to shi sai ke cin zabe wannan wa'azi ne ga yan siyasar mu kai ma mutane abinda suke so su mutanen ne za su tabbata ka dawo kai musu abinda suke so ba sai ka saki kudin kowa ba domin kana ma mutane abinda suke so sun yadda da kai shi za su zabe ka kuma su za su tabbata sai ka dawo kun ga Mugabe ne a Zimbabwe haka to shawara da zan bayar duk ne sun ya dawo ya mutane abinda suke so masu hukunci na yanzu sai ma mutane abinda suke so abinda mu a nan kasashen arewa ba ma so shine a girke muna sojojin mu a garurukan mu ba ma so kuma bai yiwa ka girke muna sojoji a kasashen mu wannan military occupation ne wani ya rubuta jarida bai yiwa haka kai muna abinda ba ma so kuma sai ka zo kana campaign kana ce kana son shugabanci a'a wannan kuskure ne baka hada abubuwa guda biyu a cire muna sojojin wani zai ce a'a to ai zai kawo matsala ba wata matsala zai kawo aikin da sojojin nan suke yi a ba yan sanda kudin wallahi yan sanda za su yi shi yan sanda kuma in ba su da yawa a kara yawan su a ba su makamai a ba su abubuwan abubuwa na kayan aiki a kara musu kudi za su yi wannan aiki irin su suke wannan aiki duk duniya me yasa sai Najeriya a girke soja soja an san shi wurin training din shi abu daya kawai ake nuna mishi in an ce ai shi kisan ma sai an ce mishi in an ce fire kawai har ba bai sai da yi ba ya kashe mutane to waye mai hankali zai yadda a kawo mishi irin wannan alatin kisa a ce a ajiye a cikin garin shi yaya ba mu da wayo da basira na ce wannan girke sojojin nan da aka yi ba an yi shi bane wai dan matsalan tsaro an yi shi ne dan wani hadafi na siyasa wata wasika ce ta siyasa aka aiko muna kuma mun fahimce ta mun fahimce wasikar amma ba wai yanayin yana bukatan bane haka bai bukata yanayin bai bukata shi soja abin da yake so soja dan uwan shi a can in ya halba shi ma wancan ya halbo ai ta yaki haka soja yake so ba gari ba kuna mai da masojojin mu mata kuna mai da su mata a dan ba su naira 20 ya sa aljihu ya bin nan me lokacin a kai su boda to abin da nake abin nan ne na siyasa wannan ya kamata da gaggawa kuma da gaske gaskiya da gaske da gaggawa ya kamata ita gwamnatin tarayya da National Security Council akwai wani National Security Council duk manyan kasan nan na da sojoji suna cikin shi da gwamnonin jihar arewa su yi da gaggawa a cire wayannan sojoji daga hanya da garurukan wato arewa ai larabawa suna da wata karin magana a ce sa'adu ai ba haka ake shayar da raƙumma ba raƙumma ba haka ake shayar da shi ba wato shi matsalar tsaro ba ta bukatan irin abin nan da aka yi abinda kamar yadda na bayyana in an taimaka wa 'yan sanda za su iya yin wannan aiki domin in an duba yanayin bom ne ake sawa yau can sai jibi a sa can sai gobe a sa can shine ko ba haka ba tun lokacin da ke tsanani ko ko rana ɗaya ne kana jin ba ma ba mai zuna tashi a ce an rasar da za a yi kandata hanya ba haka ba ne ta irin wannan ne za a ce ana yaƙi ba wayannan waɗansu ne ƴan ta'adda za su ɓoye bam a cikin mota su kai can su fasa can can kuma su je su kai haka wannan yana buƙatar intelligence ne intelligence ake buƙata amma ba zo a daɗe ba don waɗannan tsirarun mutane duka al'umman sai ta wahala duka al'umman sai an wulaƙanta ta duka al'umman sai an talauta ta wai ana yaƙin su sannan kuma wa ma adrak wa ya gaya maka cewa ba su masu daɗewan mu ne kuma suke saka bom ɗin ba ai tambaya nake yi domin me domin ana fitar da miliyoyin biliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ana ba su kawai to kuma in an ce an samu zaman lafiya dole a hana wayannan kuɗi to ai ko ni ne inda ina son kuɗi ba zan ci gaba da sa bom can da can ba ha to in ne haka za ku ba ni kuɗi kuma kuɗin nake so shine matsalar a cire su ba dai wani amfani wa nake kira federal government national security council duk northern state governors in ba kwa jin ciwon ƴan uwanku mu muna jin ciwon ƴan uwanmu inda da ne kuma wulakanta matanku a wulakanta ƴan uwanku a wulakanta mutanenku mu yana muna ciwo mu ga ana wulakanta mutanenmu Allah tare to soja da sojoji da ƴan sanda military kwanan nan wata takarda tana ta yawo a cikin internet tana tuhuma cewa ana nuna son kai inda ake kara ma mutane promotion a soja da kuma wayansu ma akan yi retire din su bai kamata ba dan dai wani garaje wannan takardan kowa wanda ya karanta ta ya san daga wayansu officers ne daga cikin soja dan ba wanda zai san wannan sai sojojin to wannan alamu ne na wani abu babba mai tsanani wani abu mai tsanani domin in sojan nan kuma suka fara shakkan juna wayansu suna kuka to Allah kadai ya san iyakan barnar da za ta biyo bayan haka to amma wa ya sabbaba wannan barnan su masu wayannan makirce-makirce a yi ritaya wannan akai wancan wannan akai wannan su bari su bari domin wuta in ta tsin yaki ya tashi wuta ce ke kona kowa kore da busasshe Allah tsare mu daga yaki saboda haka nace musu kuma ku duba wani abu shugaban soja na daya ya yi asibiti a Kaduna don ya zama asibitin aniyar shi ko da shugaban kasa yana ciwo na zuciya ana so a fitar da zuciyar a wanke ta a gyara ta za a iya yi a wannan asibiti wato asibiti iyakan asibiti aka gina shi aka kashe kuɗi amma yana tafiya wannan ya zo yau aiki shekara nawa ya tsaya aiki ya tsaya wace irin ƙeta ce an me ne ƙetan in an yi zai taimaki kowa ko ko a yi ɗaya a nan a yi ɗaya a Ibadan a yi ɗaya a Enugu mana me ya hana amma ya tsayar da shi cik in an tambaye su ce ba kuɗi amma akwai kuɗin da za a ba sojoji sun ka century akwai wani abu kuma da mutane ke magana duk commandant na irin su NDA depo da duka dai makarantun soja dukansu sun ce an duba an gani sai aka tambaya to ina manya-manyan general-general na musulmi ya ba sa cikin irin wayannan matsayin babu to in ka saka kwamandan baka sa musulmi a NDA ba ya za a yi adalci in ana ɗaukan ɗalibai in baka yi a depo ba ya za a yi adalci ana ɗaukan ɗalibai a halin da kuma ana yakin wannan ƙasa wannan yanki na northern Nigeria an girka sojoji amma an bi an datse kuma mutanen wayannan yankin kuma ba sa nan a cikin wannan abubuwa Allah shi ne da mu saboda haka muna kiran gwamnatocin jiha-jiha su ma su yi amfani da nasu ƙarfi su tabbata kowace jiha kowace local government an ba ta nata kashi na ɗauka a cikin wayannan makarantu in an yi admission a duba a gani kowace local government an bata nata kashi suwa za su yi wannan yan siyasa shi committee na duba wannan in ba yi ba a fito da shi a canja mun yi constitution na zaman lafiya dan me akan wayansu sharadai ne in har aka samu wata gwamnati ba ta kula da sharadan nan ma'anar shi fata warware wannan zaman lafiya ne to su sun yadda su warware wannan zaman lafiya Allah shigar da mu to ga yunwa ya kamata gwamnati ta fito da abubuwa na dauke mutane wannan yunwa da bala'i gwamnati tana iya abubuwa da yawa na taimakon jama'a tana iya kun ga kaman mai man nan da ya tsada za ka iya sashi ya sauki sai kowa ya samu yalwa amma daga zuwa abinda aka fara tunani shine a cire ma taimakon gwamnati za ta iya sa taimako a wani abincin da aka san kowa na ci ko madaran yara ko wani magani da yana cutar mutane abu a sa taimako gwamnati na yin haka akwai kuma wani abu da gwamnati take yi tana iya karfafa kudinta maimakon ta sake shi haka nan kawai ya ta yawo kamar toilet paper sai ta ƙara ƙarfin shi ko ga ƙasar Saudiya ta yi haka ƙasar Malaysia ta yi haka wannan ƙarfin da gwamnati ke cire kuɗi tana mai da shi da ƙarfi zai taimaki dukkan ɗan ƙasa domin kana da naira ɗaya tana da ƙarfi waye taimaka mata ƙarfi gwamnatinka amma in gwamnati ce a'a ta bar shi kawai haka nan kamar toilet paper sai ta tara kuɗin sai ya zama ita gwamnati da ma'aikatanta ne kaɗai ke da ƙarfin sai sa talauciya da mutane su ba su yanda suke so ashe duk gwamnatin da ke da sha'awar jama'ar ta sai ta sa kuɗinta yana da ƙarfi da daraja an ta huta duk wannan corruption ɗin sai ya bace domin malamin makaranta ya karɓi kuɗin shi ɗan kaɗan don darajar kuɗin sai ya je kasuwa ya sayo abin da yake so Allah shirya da mu ya kamata su yi rashin aiki ai abubuwa da zai taimaka ya zama dai muna alloba a cikin ƙasa su kuma aku mun san cewa gwamnati ya kamata ta yi nata wato abu na taimako to amma su ma malaman gaskiya sun lalata kwakwalwan yara masu zuwa su malamai academicians me suka yi domin sun nuna ma mutane yara abinda suke koya musu wato mutum shi fa kawai a ba shi abu ya ci shi da shi yake rayuwa wato mutum kawai ya ci ne kamar dabba mutum ba dabba bane ba kawai ci bane ai akwai wasu abu na halaye masu kyau wanda su malaman nan ba sa koya ma yara dan yawan yajin aiki da suke yi saboda haka an bar yara yanzu sai shaye-shaye mata kuma sai shiga abun nan karuwanci Allah tsare mu da yaranmu gaba daya to tsafta ta gari da kuma kwatanni da abubuwa bola da suke cikin kasashe ya kamata duk gwamnatin da ta zo ta kula da waɗannan abubuwa kamar emergency ne domin wannan kwatannin da kuka gani da wannan bolar da kuka gani ga sunan cikakken garinmu su ne sababi fiye da 80 na rashin lafiyan al'umma daga nan yake fitowa to ya za a yi duniya yanzu an ci gaba ana iya yin pipe babban pipe a yi duka garuruka kamar yanzu na ji garin Abuja haka yake ya kamata duk gwamnati ta saka wannan ta gyara wa mutane mahallinsu a ji tausayi mutane mutane na mutuwa malaria mutane na cholera cututtuka dai ga sunan Allah ya taimaka to muna kiran ku kuma musulmi ku zauna lafiya da kirista domin su ma yarjejeniyar da muka yi da su mu zauna lafiya cewa za mu zauna a wannan garin mu da su haƙƙinmu iri ɗaya ita ce yarjejeniyar shin ta maka bata maka ba ita ce je yarjejeniyar ita ce je ta maka ko bata maka ba wannan daban amma yarjejeniyar da muka yi da su a wannan ƙasa mu zauna da su haƙƙinmu da haƙƙinsu ɗaya to saboda haka abun da muka koya a wannan tafsiri na shekarar nan cewa wannan kusancin da Kirista suke da shi suna da wani matsayi na daban wanda Allah ya nuna suna kusa da mu ya kamata mu ma musulmi mu karfafa wannan kusancin amma mu kasance wannan kusanci amma wannan cewa mu karfafa kusancin nan ba wai shine muke cewa ba ko za mu rufe idon mu mun san su ma cikin kristocin akwai wa'ansu wa'anda ke wato ba wani abu a zuciyarsu sai keta da mugunta keta da mugunta akwai a cikinsu su kuma sukan yi amfani da kungiyarsu kuma sukan yi amfani wani lokaci da kayan gwamnati domin su cutar da musulmai mun gane da cewa wata kiyayya ce kawai da suke da musulunci suke sa su ci wannan abu to muna ba su shawara cewa su sani fa musulunci addini ne wato na ya game duniya ba wai addinin Fulani bane Islam ba addinin Hausa Fulani bane Islam addinin duniya ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira saboda haka addini ne kuma wanda bai dora ra'ayin shi dole sai an bi la ikrar fi din lakum dinukum wa li din haka addinin yake su san haka nace musu haka ne domin muna son su kada su yi kokari na danne ma musulmi haƙƙinsu wanda yarjejeniyar nan constitution ma ta rubuta cewa lakum dinukum waliya din kowa ya dini shi saboda haka kada su yi wani abu da zai tauye ma musulmi wannan haƙƙinsu in kuma suka yi wani abu suka yi wata doka suka tauye wa musulmi wani haƙƙinsu na addinin shi wannan doka ma'anarta sun warware wannan constitution ne gaba daya sai kuma a sake zama a yi wani tsari inda sun tauye shi Allah shirar da mu to muna kiran musulmai su ci gaba da ta'a da zaman lafiya su ci gaba da kuma cika wannan alkawari da suka dauka na zaman lafiya domin wannan umarni ne na Allah Allah ya ce mu cika ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud saboda haka mu ci gaba da yin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa kuma Allah ya ba mu ci gaba kuma Allah ya taimake mu da addinin mu a cikin wannan kasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kafin a kare aya ya kafin a kare daman kowace shekara nakan yi ba kowace shekara za mu zaɓi wani bawan Allah da ya taimaka wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bashi wata kyauta a wannan shekara mun ba Alhaji Ahmadu Tantangi kun san shekara 20 da wani abu yana sa tafsirin malam a cikin radio a wannan shekara akwai bawan Allah wato dan doton tsafe Alhaji Habibu Aliyu me yasa muka bashi wannan wato na daya wannan bawan Allah ku tsaya wannan bawan Allah an dai haife shi ne wato 29 ga watan October shekara 1955 a garin Tsafe kuma an sa shi sarkin Tsafe shekara 1991 shine emiya na 18 na Tsafe matsayin da ya dauka na taimaka wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sarki Royal Highness amma duk wa'azi duk inda aka gayyace shi na wani aikin addini na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah nan yana nan da kuma Allah ya taimaka mishi da tawadu'i wannan tawadu'in kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tawadu'i don Allah shi kuma Allah sai ya daukaka shi to muna so ya zama misali ga sauran uwayenmu wato shugabanni na wato emir ya zama misali gare su da kaza su ji kunya ko wani abu na taimakawa gaskiyar nan ita ce za ta daukaka su amma irin wannan hali mutum ya rike sanda a tsakiya alali wurin rike ta ko a daraf ne wannan ba hanya ba zai ta daukaka Allah shirar da mu gaba daya saboda haka your excellency your royal highness in view of your contribution to the support of the prophetic sunnah and the various islamic activities we hereby on behalf of the chair of Sheikh Abubakar Mahmoud Gumi and the Ahlus Sunnah and all good peace loving people of this nation present to you the award of excellence and also confer to you the title of Amir Sunnah which means the commander of Sunnah in tradition with the practice of our Prophet alayhi salam of conferring good titles to the companions that distinguish themselves may Allah continue to guide you protect your family and your wealth from all evil Amir Sunnah Allah Allah Okay, sannan na karshe ya jama'a na karshe wato yar aiwa an bada zakka bayan Allah sun kawo zakka amma kafin yin haka na karshe an sa muku alkawali abinda muke so muna so wato wannan shaye-shayen da mutane suke yi wannan tambada da ake cikin gari wayannan abubuwan da ake yi dan wani abu ne ko musulmi dai ko ku ko talakawan ba wanda yake musharaka da ku a sanin abin da ya kamata a yi ba mai musharaka muna da kungiyoyin addini walillahi alhamd kuma suna kokarin su Allah saka musu duka da alheri amma har yanzu ba mu san juna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tadkhuluna aljannata hatta tuhabu ba ku shiga aljanna sai kun so me sai kun so hatta tuminu sai kun yi imani wala tuminu hatta tuhabu afala adullukum ala shay'in fa'altum tahabbtum sununa muku afsul salam bainakum ba mu san juna ba shi yasa muka gani ko innan yaranmu sai yaro da yarinya su je Facebook su yi rajistan kansu su je wannan su yi rajistan kansu su yi wannan su yi rajistan kansu muka ce a'a abin da ya kamata mu yi wato majalisar shura Nigerian Muslim Shura Assembly kowa ya rajistan kanshi in ka shiga ciki ka shiga ne musulmi ɗan Najeriya kowa ya shiga haka to sai mu yinka sanin juna sai mu yinka shawara da juna sai mu yinka fitar da shugabanninmu in wani abu ya faru muna da mutane da ba wanda suke duba sai ra'ayinku kawai Allah tabbatar da mu muna da alheri wannan za a bi masallata ya haka insha Allah muna so ku bada haɗin kai a shiga a wannan shura sannan kuma bayan Allah sun bada zakka ina okay to ga AASB group of companies ya kawo rabin miliyan ya bada zakka na masallacin nan Allah ya saka mishi da alheri kuma ku taimaka mishi matar shi Hajiya Fatima Allah ya mata rasuwa ku taimaka Allah ya mata rahama ya gafarta mata haka nan kuma Alhaji Yusuf Nadabu ya kawo zakkar shi ma ina takardar take oh ga sanan ya bada zakka wato kudi dai nan milla 210 wanda gashi ya lissafa committee da za a ba Allah ya saka mishi da alheri to a farko an yi bayanin
da wannan mai
to wani bawan Allah ya bada zakka 25,000 wato bararabe
ya Musa
kuma wani ya bada nawa
naira miliyan 2
oh naira miliyan 2 Allah saka miki da alheri to kudin kwamitin masu musulunta kudin da suka tara a wannan shekara wato 282 Allah saka muku alheri dukan ku da wanda suka bayar da wannan abubuwa to kuma gaisuwa dai an gabata chairman Nasu Tandello duk wanda ya kamata a ambata a gode mishi an gode mishi mu yan nan yanda ya musu nima ina musu godiya muna gode musu su gidan radio ne yan agaji ne ku masu saurare ne ku ma na can masu saurare ne yan majalisa ne wayannan bakin da muka ta samu his excellency gwamnan Kaduna da yazo shi ma Allah saka mishi da alheri sanata Yarima shi ma da yazo Allah saka mishi alhaji Tantin shi ma da yazo da dukan dai wanda ya bada gudunmuwa da ku malamai da wakilan mai martaba sarkin musulmi da sarkin zazzau da kuma sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da suke Allah ya mai kara mishi lafiya da mutane da yawa ba zan iya kidaya su ba Allah dukkan mu gaba daya Allah ya gafarta mana daga zubunan mu gaba daya Allah ya kabi ibadan mu gaba daya kuma Allah ya nuna mana shekara mai zuwa mun haɗu a nan wurin da lafiyar mu da kuma zaman lafiya akwai makaranta ta tantanki wanda ba sa kura ne ko akwai ta wanda yake bai san akwai makarantar ba da sai tambaya a kai shi maganan masu competition daman mutum takwas ne suka rubuto jawabinsu amma bai gamsar ba da kyau daman yi za a ba wa na farko 50,000 sauran kuma haka amma yanzu mun ce dukansu mutumin takwas kowa za a ba shi 10,000 saboda haka su aiko da banki kudin account na bankin su a wurin nan da suka aika wannan jawabi za a ba su insha Allah dukan su to Allah ya saka muku da alheri gaba daya wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan ba sai fara sai fara
Thank you.
to Allah ya saka musu da ne to Allah ya saka musu da alheri to Allah ya saka musu da alheri aita to kafin haka na mance masu tsaro yan sanda da sauransu Allah su ma ya saka musu da alheri alhamdulillah
Thank you.